Hukumar ƙwallon ƙafar nahiyar Afirka wato CAF ta bayyana fushinta tare da mai da martani kan kalaman shugaban ƙungiyar Napoli ta ƙasar Italiya Aurelio De Laurentiis dangane da gasar ƙwallon ƙafar cin kofin nahiyar Afirka. A wata zantawa da manema labarai a makon jiya, De Laurentiis ya kushe 'yan wasan nahiyar Afirka, yana mai cewa ba zai kuma sayan 'yan wasan na Afirka ba har sai sun amince da yarjejeniyar cewa ba za su je buga gasar cin kofin nahiyar Afirka ba. Ƙungiyar ta Napoli ta yi rashin 'yan wasanta biyu na wasu 'yan wasanni, wato Kalidou Koulibaly ɗan ƙasar Senegal da a yanzu ya koma Chelsea, da kuma Andre Zambo Aguissa na ƙasar Kamaru, sadda suka tafi domin wakiltar ƙasashen nasu a gasar ta cin kofin nahiyar Afirka da ta gabata. To sai dai a wata sanarwa da ta fitar a yau Litinin, hukumar ta CAF ta bayyana kalaman shugaban na Napoli a zaman rashin mutuntawa ga gasar ta nahiyar Afirka, wadda ta ce ba zai iya yi ba ga wasu 'yan wasan nahiyoyi kamar na Turai da Asiya da sauransu, waɗanda su ma sukan je domin wakiltar ƙasashensu a wasu wasanni. Aka haka ne hukumar ta CAF ta nemi hukumar ƙwallon ƙafar Turai wato UEFA da ta gaggauta yin bincike tare da ladabtar da De Laurentiis bisa waɗannan kalaman. Tsohon shahararren ɗan wasan ƙungiyar Manchester United ta Ingila Wayne Rooney ya kira ga ƙungiyar da ta gaggauta baiwa Cristiano Ronaldo damar barin ƙungiyar idan har abin da yake buƙata kenan. Kalaman na Rooney na zuwa ne kwana ɗaya bayan da ƙungiyar ta soma sabuwar kakar wasanni da shan kashi, sa'adda Brighton ta bi ta har gidanta na Old Trafford ta doke ta da ci 2-1 a wasan farko ta buɗe gasar Premier ta bana, dukuwa da shirye-shiryen da ƙungiyar ta ce ta yi a ƙarƙashin sabon kocinta domin kawo sauyi a wannan sabuwar kakar wasanni. Don a cikin watan da ya gabata, Ronaldo ya fito ƙarara ya bayyana buƙatar sa na barin ƙungiyar ta United, inda har aka ta'allaka shi da komawa wasu ƙungiyoyi. Amma kuma sabon kocin ƙungiyar Erik ten Hag ya ce ba zai tafi ba domin yana cikin sabon tsarinsa. To sai dai Rooney ya bayyana ra'ayin cewa ba wai Ronaldo baya son wasa a ƙarƙashin sabon kocin ba ne, sai dai kuma tunda ya buƙaci barin ƙungiyar ta yi ya kasa sukunin taɓuka abin a zo a gani a daidai lokacin da ƙungiyar take ƙoƙarin gina ƙaƙƙarfan tubalin ci gaba a wannan kakar wasanni. Rahotanni daga ƙasar Spain na bayyana cewa ƙungiyar Barcelona na duba yiwuwar sayar da ɗan ƙasar Gabon Pierre-Emerick Aubameyang, watanni bakwai kacal da komawarsa ƙungiyar daga Arsenal ta Ingila, tun bayan da Barcelona ta ce fano Robert Lewandowski daga Bayern Munich ta ƙasar Jamus take ganin cewa ya kamata ta rage wasu 'yan wasanta na gaba domin rage tankiya a bagiren, ciki har da shi Aubameyang, wanda kuma tuni aka so mata'allaka shi da komawa Chelsea ta Ingila. To sai dai kuma wasu rahotanni na bayyana cewa kocin ƙungiyar ta Barcelona Xabi Hernandez baya buƙatar rabuwa da ɗan wasan. Murtala Faruk Sanginna, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.